Sashen labarai da lamuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ki gabatar da inda ranka. Wani magidanci mai shekaru kusan 60 ya kalubalanci mahaifiyarsa a gaban alkali kan cewar mahaifinsa da ya rasu ba shine uban kaninsa ba. Yayin da ita kuma mahaifiyar ke tabbatarwa da alkali cewar dukkaninsu su bin ita ta haife su, kuma marigayi Alhamis shine mahaifinsu. Hausawa kan ce komai girman gona akwai kunyar ƙarshe. Matashin nan Khalifa ɗan Lami Ado da ya kirkiro da tsarin samarwa matasa aiki mai gwaggwaban albashi, kuma daga bisani abin ya zama bigi bagiro ya gurfana a gaban alkali bisa zargin fakewa da guzuma ana harbin karsana. Amma fa alkalin ya bada belinsa, kowa da kiwon da ya karɓe shi. Wai makocin mai akuya ya sayo kura. Wani farfesa uban karatu ya gudanar da wani bincike mai tsauri domin fahimtar inda harbin zuma ya fi zafi a sassan jikin namiji. Kaɗan kenan daga kunshin inda ranka na wannan lokaci. Sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa.
Lina ibn santa ko zo mu je mu yi taron biki maza mata nan ya zama alƙiblar zamani.
Jama'a ku saurare ni, sunana Ladidi. Lokacin gudanar da shagalin biki na sai karatowa yake, amma ban santa kamaimai a wani ɗakin taro ya dace a gudanar da shagalin bikin ba.
To ki saurara Ladidi, ga shawara daga bakin dan aiki. Ki garzaya ka tafara makeken ɗakin taro da aka yi wa suna Lina ibn santa. Suna da wadataccen waje wanda zai ɗebe kowa da kowa. A Lina ibn santa akwai manya-manyan AC masu sanyi, ragagau da wadatattun kujeru na alfarma. Alina ibn santa suna da isasshen wajen ajiye ababen hawa. Ga isasshen tsaro Alina ibn santa.
Kun ga kenan biki na Alina ibn santa ya dace.
Adireshin su yana nan akan titin Northwest, wato jami'ar Yusuf Maitama Sile, hanyar zuwa Kabuga.
Don ƙarin bayani 0804-34-1-06 ko kuma 0803-233-3800.
Shagalin bikin dan aiki Alina ibn santa za a gudanar.
A'a kawata, menene wannan ke kokarin zuba a tukunya?
Magnet kenan. Ga dadi, ga gardi, ga kamshi, ga kuma auki, sannan gashi jajawar.
Kin ga dakata, menene kuma magnet?
Magnet tomato mix, sabon tumatur ne mai saukin amfani. Babu ruwanki da ban layin markade ko kuma a zo a ce ya zube. A inganta shi a cikin mazubi mai tsafta da inganci. Kuma da ƴan kudinki kalilan za ki samu sabon tumatur leda na magnet.
Daga yau, ni da iyalina za mu fara amfani da sabon tumatur leda na magnet.
Ga masu sayan ɗaiɗai ko sari sai su garzaya kasuwar Singa da ke nan Kano wajen dilolinmu, wato Mazab Depot, Malam Hamisu Hamer ko wajen Kabiru mai sabulu. Ko kuma a kira 081-211-99-99.
Magnet Tomato Mix, sabon tumatur leda mai inganci.
Ina masu buƙatar koyon turanci karatu da rubutu cikin sauƙi. Albarka English Lesson makaranta ce da muka samar domin koyon darussan turanci. Muna koyar da ɗalibai a ranakun Asabar da Lahadi da kuma Alhamis da Juma'a da daddare daga ƙarfe 6:30 zuwa ƙarfe 8:30 na dare domin ƴan kasuwa da ma'aikata. Akwai aji na musamman domin amfanuwar ƴan kasuwa a ranakun Litinin, Talata da kuma Laraba daga ƙarfe 6:30 na yamma zuwa ƙarfe 8:30 na dare. Akwai ajin koyar da mutum ɗaya tilo, wato daga kai sai malam. Sai kuma ajin mata zalla a ranakun Talata da Laraba daga ƙarfe 4 zuwa ƙarfe 6 na yamma. Mun tanadar muku special class masu daukar ɗalibai 20 tip da kuma wasu ajujuwan domin waɗanda ba su iya karatu ba bare rubutu. Za ku iya samu mu kai tsaye domin yankar naku form din a Murtala Suya da ke kan titin Kabuga, ko a Huwa Osto da ke kan titin Rijiyar Lemu, ko a ofishin mu da ke gadan Gamu Complex, Kabuga Bola Daura da gidan man NNPC, ko kuma a lambobin wayar 0803-326-1145 ko 0803-1166-22.
Kifi shop, za mu je kawai mu siyo kifi. Suna da kifaye kala-kala kuma ga sauki.
Ha jama'a, yanzu kam lokaci yayi da za ku bude kunnuwanku ga dan aiki zai sanar da ku cewa an bude katafaran wajen sai da kifaye da akai wa suna The Fish Shop. Hakika sun zo muku da kala-kalar kifaye na kasar waje. Gwari-gwari akwai balaraban kifi da baturan kifi. The Fish Shop suna da manya-manyan kifaye. Eh mana, girman wani kifin ya kai girman ja riri. Bayan haka suna sai da sauran halittu na ruwa. Ya ku matan gida ku gayawa mazajanku su siyo muku kifi at The Fish Shop domin gyara miyarku. Addressin su yana nan a nan Babakwai Prime Pub Complex kusa da mahadar a Dobayar Mall wato Shoprite akan titin zuwa gidan zu. Dan karin bayani ku kira su akan number waya 0902981079. A zancen karshe dan aike ya isar da sakon sa daga kamfanin sai da kifi The Fish Shop.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke farin cikin yi muku mara balale da sake saduwa a cikin shirin Inda Ranka, wanda masu salon magana sukan ce kasha kallo. Yau dai shirin zai fara ne daga babbar kotun shari'ar musulunci da ke kofar kudu, wato kotun da ke karkashin jagorancin Shehi Malami Ustaz Ibrahim Sarkiola, inda wani magidanci mai suna Sagir Dorayi ya shigar da kara yana neman a raba gadon mahaifinsa Malam Nasir Al-Ahmad da ke Nasarawa GRA, wanda ya rasu watanni da suka gabata. Dan haka ne ma kotun ta gayyato wanda ake kara Alhaji Kabiru Al-Ahmad domin shirye yadda za a raba wancan gado mai gwabi-gwabi, kowa a bashi kasansa. To amma a zaman kotun na yau, wanda aka yi kara Alhaji Kabiru Al-Ahmad ya bayyana tare da lauyansa barista Ibrahim Ma'azam, wanda yake cewar ai shi Sagir mai karar neman a raba gado a bashi ba dan marigayi Al-Ahmad bane, duk da cewar ya yarda cewar mahaifiyarsa ɗaya da shi Kabiru Ahmad wanda ake kara, amma fa mama marigayi Al-Ahmad ne mahaifinsa ba. Barista Ma'azam ya bayyana wa kotu cewa bayan Kabiru Al-Ahmad shine kuma yake kare sauran magada da suka hada da Abinta Cima Al-Ahmad da kuma Nasir Al-Ahmad. Barista Ma'azam yace su a sanin su Sagir baya cikin magada. To amma a wannan gabar ne barista Ibrahim Abdullahi Cedi, lauyan wanda yake kara, ya miƙe yace bai yarda da maganar waɗanda ake kara da lauyansu ba, domin Kabiru Al-Ahmad da Sagir mai kara shakikan juna ne uwa ɗaya uba ɗaya, kuma mahaifiyar da ta haife su tana nan a gaban kotu ta kuma tabbatar da cewa dukkaninsu ƴaƴan marigayi Al-Ahmad ne, kuma yana buƙatar kotu ta gayyato ta domin ta yi bayani a gaban kowa. Har ma kuma ya buƙaci cewa yana neman kotu ta tambaye ta shin waye mahaifinsu. Haka kuwa aka yi, inda aka kirawo mahaifiyar tasu Hajiya Amina ta tsaya a gaban kotu. Kotu ga Amina, dubu waɗannan mutane wato Kabiru Al-Ahmad da Sagir, shin ko kin san su? Amina: eh, na san su. Kotu ga Amina: shin ƴaƴanki ne? Amina: eh, ƴaƴana ne, kuma dukkansu ne na haife su. Haka kuma marigayi Al-Ahmad shine mahaifinsu. Kotu ga lauyan wanda ake kara: ko kun yarda? Lauyan waɗanda ake kara barista Ma'azam: mun yarda da cewa dukkaninsu ƴaƴanta ne, amma Sagiru li'ummin Kabiru ne, amma uba kowa da nasa. Kotu: to shi Sagiru da kuke korewa ta wace hanya aka same shi? Lauya Ma'azam: mu a fahimtar mu ba Al-Ahmad ne mahaifinsa ba, watakila dai ko dan wani gidan ne. Yayin da kotu ta ji haka sai ta ce ainihin wannan shari'a dai shari'a ce ta neman gado, kuma da awar mai kara ita ce ke jan ragamar alkali, kamar yadda madaukakiyar kotu ta bayyana. Dan haka akwai sharadai da Malam Alfasi ya shimfida ga duk mai neman gado, wato dai baitukan da yayi wa sharhi na tuhufa a cikin mai yara. Dan haka ne ma ya nemi shi Sagir mai kara da ya kawo shaidun nasaba da shaidun mulki da kuma shaidun mutuwa, domin waɗannan shaidu su ne tsaninsa na kaiwa ga samun gado, kamar yadda ya zo a cikin littafin Ahkamul Tarka. Yanzu haka dai an ɗaga shari'ar zuwa ranar 18 ga wata, amma kafin a tafi barista Ibrahim Cedi, lauyan mai kara, ya yi korafin cewar ana ƙoƙarin ɗauke ita Amina da Tijuwa daga gidan haya da suke zaune a unguwar Dorayi. A ƙarshe an tsayar da magana cewa an batta a wannan gida har zuwa lokacin kammala shari'a. Haka kuma a zaman farko lauyan nan barista Umar Ai Umar shine ya wakilci Kabiru Al-Ahmad, amma a wannan zaman an sauya shi da barista Ma'azam Ibrahim, dalilin yin hakan kuma Allah ne masani. Yanzu haka dai mai shari'a Ustaz Ibrahim Sarkiola ya sa a je a gano tarkokin da za a raba gadon nasu zuwa ranar dawowa, amma kafin nan mun zanta da barista Ma'azam Ibrahim dan jin matsayinsu akan wannan shari'a, wato dai lauyan wanda yake kare waɗanda ake kara.
abin da ya gabata a gaban kotu shine abin da muka faɗa kan cewa ga tsawon lokacin da yake an haifi wannan ga kuma san da aka haifi wancan saboda haka ba a ita shari'a ka san a kotu ake yin ta ka fito ba kuma abin da zaka tazantar da abubuwan da aka yi bane
shi ma lawyer masu ƙara barista Ibrahim Abdullahi Cedi ya bayyana matsayin su yana mai cewar suna nan sun tanadi shaidu waɗancan matakai uku da aka bayyana kuma yace idan ranar ta zo za a sha mamaki
muna nan akan doran da'awan mu na kan cewa shi Sagiru da ne gurin marigayi Alhaji Al-Ahmad kamar yadda kotu ta umarta daga ƙarshe mu a shirye muke za mu gabatar da shaidun mu
ita ma Dattijuwa Amina mahaifiyar Kabiru da Sagiru wacce ita ma a yanzu aka shiga da ita cikin sassan shari'a inda ta bayyana cewar haƙiƙa dukkanin ƴaƴan nata guda biyu ƴaƴanta ne kuma shaƙiƙan juna ne mahaifinsu kuma shine marigayi Malam Al-Ahmad Allah ya masa rahama
matsayin Sagiru da Kabiru wa da ƙane ne kuma bana yayewa kwanika nake da goyen wani da cikin wani haka nake haihuwarsu da ni da Ali Ahmad domin shine ubansu shi ma Allah ya mishi rasuwa kuma ba daga nan har ƙasa waje ba wanda bai ji yaron da yake ta ni ne Nasiru Ali Ahmad dan Sarawa DRO saboda haka shi ya haife su amma shi Nasiru ba ɗana bane matsayina ni alhari nake nema ba ina neman sheri tsakani na ko da ƴaƴana ko da wani ba
to wannan kenan daga kotun kuma sai batun nan na samar da aiki da sunan NGO ko kuma bankin duniya wato tsarin nan da aka dauki tsawon lokaci ana dora matasa a keken pera da aka dora matasa dai shine duk mai degree ko diploma za a bashi aikin da zai dinga karban naira 110,000 kowane wata amma fa duk mai san shar'an wannan romo sai ya biya kudin nema da ada'a naira 4,500 kamar yadda shi Nusa Dallami a zo ya tabbatar mana to amma akwai matasa da dama maza da mata waɗanda suka ce su 10,000 aka karban musu ko da yake shi Nusan Madugu uban tafiya ya ce waccan 4,500 kawai ya sani ana karba tun lokacin da wannan al'amari mai kama da walawala ya fito muke ta bibiya muna kuma yin labari a kansa domin sauke nauyin an karar da mutane da nuna musu kashi dan kasu taka amma duk da wannan karakare ido ya rufe matasa sun yi ta tururuwa suna mika kudin su a kyauro haka suka yi ta sakin na hannu kamun na guje aka yi ta musu dadin baki ana gafara sa amma tsawon lokaci sun ga zaganin kaho karshe dai suka yi jifan gafiyar baidu bayan da koke-koke suka yi yawa ne hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ta yi sammacin shi Khalifa Yunus Dallami Ado a karshe ta ma gurfanar da shi a gaban kuliya bayan da ta ce ya amsa cewar wannan tsari nasa cori ne wata majiya kuma daga hukumar ta shaidawa inda ranka cewar ba a ja da nisa ba Yunus Dallamin ya amsa cewar wannan MGO su kwabci amma zai biya duk waɗanda aka karba a kuɗi wannan majiya ta bayyana cewar akwai wani gida da shi Khalifan ya saya a rijiyar zaki akan naira ₦18,000,000 kuma har ya bayar da kafin alƙalami naira ₦6,000,000 aka ce za a dawo da wannan kuɗi a karkasawa waɗanda suka samu daga nan ne suka gurfanar da shi a gaban kuliya a kotun majistri mai lamba 72 karkashin mai shari'a Aminu Gabari kuma waccan majiya ta DSS ta shaidawa inda ranka cewar ta tanadi shaidu sama da 20 waɗanda za su zo su bayar da shaida a gaban waccan kotun ana kuma tuhumar sa ne da laifin cuta da kuma zamba cikin aminci kamar yadda wakilinmu Yusuf Nadaba Ismail da ya ziyarci kotun ya rawaito to amma wani tudu wani gangare har fa kotun ta saki shi Yunusa a matsayin beli ba tare da la'akari da adadin kuɗin da ake zargin ya karɓa ba waɗanda na san har yanzu ba san ma adadin su ba kuma can gefe ana ta ƙwarbai da shi dai wannan alƙalin akan belin wani matashi da ake zargin yayi rubutun sukar wani dan majalisa a Madobi shin da mai laifin cin zarafin wani a social media wanda shi ma dai na san babban laifi ne kuma kalamul ƙabihi ne da kuma wanda ake zargi da zamba cikin aminci wanne ne yafi dacewa a fara bawa beli tambayar kenan da na yi wa Babajiba Ibrahim tunda shi ne mai magana da yawun babbar kotun jiha wanda ya ce ai shi beli rayin alkali ne
shi ishu na beli magana ne ta discretion kamar yadda yake a tsarin doka wato dama ce ta alkali ne ba da beli ko kar ne ba da beli daga dukkan dokin da aka kawo gaban sa ko da laifin za a iya ba da beli a kansa sannan akwai ishu ne na discretion alkalin zai iya bayarwa zai iya hanawa
haka kuma wani bincike ya bayyana cewar cikin waɗanda suka mika wilaya ga shi Dallami Yunusa har da wasu manyan kusoshi domin har ma ofishin shugaban ma'aikata na jihar Kano ya baiwa shi Khalifa lambar girma ta karramawa samfurin ambassada ko da yake daga bisani azantawar da muka yi da shi ta wayar tarho Shugaban ma'aikatan ya ce da zarar hukumomi sun gama bincike sun kuma tabbatar da wannan abu walawala ce za su janye waccan lambar girma. Mai sauraro, za mu ci gaba da bibiyar wannan batu da ma hanyoyin da za a bi wajen dawowa da matasan haƙoƙinsu. Allah ya kyauta. Mai sauraro, shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a.
Alhaji Ibrahim Lawal Ansons suna da kafin mai kwari laushi ga garko sosai sosai.
Tabbas hakika kowace uwar gida da amarya tana so a zo a iske ta ta malale carpet din ta a tsakar falanta yadda ko baki ta yi ba ta da fargabar cewa su zauna akan carpet din. To idan kina so ki kasance a cikin jerin matan da suka samu carpet masu kyau, kawai ku zabura zuwa shimfiɗe ɗin kamfanin Alhaji Ibrahim Lawal and Sons don samo carpet nau'in su Saudiya carpet, Turkey carpet, Iranian carpet, Chinese carpet gaba ɗaya a kamfanin Alhaji Ibrahim Lawal and Sons Limited. Kamfanin na lale marhabin da masu siyan ɗaiɗai ko sari. Adireshin su yana nan a namba 9 kan titin Ibrahim Tire Road kusa da Fly Over. Domin neman ƙarin bayani ku kira 0803537511 da kuma 0707524599. Alhaji Ibrahim Lawal and Sons Limited suna da carpet iri-iri wanda kuke so.
Alhaji Ibrahim Lawal and Sons.
Application are invited from suitable qualified candidate for admission into the Federal College of Education Technical Bichi Kanos. The college offers programs leading to the Award of Nigeria Certificate in Education NCE and Professional Diploma in Education PDE in both regular and part-time courses. Candidates applying for pre-NCE should possess all level with at least 3 credit and 2 passes including mathematics and English. Candidates applying for NCE 1 should have a minimum of 4 credit including English and mathematics and should have a minimum of 100 points in 2019 JAMB and must have chosen the college as their first choice institution in JAMB. Applicants for PDE should have HND, BSc or BA, MSc or MA, PhD or its equivalent without education. Interested applicants should visit the college website at www.fcetbichi.edu.ng to download payment invoice and go to any bank and make a payment of 3,600 for NCE program and 6,600 for PDE program. The cost exclude bank charges. Announcer Alhaji Abdul Karim Bello Naride, the college registrar.
Mai gida, wai wata makaranta ya kamata mu kai ƴaƴanmu domin su haddace Alƙur'ani.
Sabuwar makarantar nan mana mai suna Maka Integrated Islamic Montessori.
To ko me yasa za mu kai su wannan makaranta?
Saboda makaranta ce da take daukar yara 'yan shekara 2 zuwa 6, su kuma horas da su karatun Alƙur'ani, kuma suna da bangaren tafis, suna da tsantsar kayan aiki da ƙwararrun malamai da za su bai wa ƴaƴanku ilimin karatun Alƙur'ani mai girma.
Maka Integrated Islamic Montessori suna koyar da dukkanin yaran da ƙwaƙwalwarsu ta gaza daukar karatu ta hanya mafi sauki.
Ko kasashen da suka ci gaba irin su Saudi Arabia da Ingila da Malaysia da dai sauransu suna amfani da irin hanyoyin da Maka Integrated Islamic Montessori suke amfani da su wajen koya wa yara karatu.
Maka Integrated Islamic Montessori
muna nan a lamba 7 Kabuga kan titin zuwa Jami'ar Northwest kusa da makarantar Horace da Custom a Kano.
Ko kuma ka tuntubi wannan number waya kamar haka 0703 331 970.
Takin mu shine yara muke baiwa kulawa a farko,
ga kuma kudin makarantar mu da sauki kwasha-kwasha.
Kai, wannan wace irin ashana ce ta kestu ta kestuwa?
Assalamu alaikum, ina amaryar ne, tun daga gidana nake jiyo ki.
Ashana ce aka siyo min da na kesta sai kan ya murmushe, in na kesta sau biyu so uku sai kwalin ya laushi ya lankwami.
Aha, yo wannan ina za ta yi wani karko? Ga ashana gangariya one horse, wato ashana mai doki wadda aka inganta ta, ga kwalinta mai kwari, baya sidewa bare yayi laushi. Ngogoda.
Hakika kin san sirrukan kayan amfanin gida da dama.
Wannan tsohon kwalin ashana mai doki ne da ya kare na bude sabo, sai na ɗebo miki kadan daga cikin tsinkayen ashanar na zuba miki a ciki, dan haka ajiye ki ci gaba da amfani da shi.
Ai kuwa mai gida yana dawowa, zan fada masa ya siyo mana one horse matches, ashana mai doki domin karkwanta.
Ana samun ashana mai doki a gurin dillalanta Tijjani and Tijjani Nigeria Limited, Amir Investment da Mazaf Mini Depot, dukkan su a kasuwar Singa da kuma sauran kasuwanni, shaguna da gurin Entebbe.
To madalla, Kamfanin nan na Bash Communication da ke Beirut Road gidan dan tata yana sanar muku da cewa ya zo muku da wata sabuwar hanyar mallakar waya cikin kankanin lokaci, kuma a matsayin bashi marar ruwa ta hanyar biyan kuɗin cikin watanni 3 ko ma watanni 6. Kamfanin yana yi muku albishir da cewar kowace irin waya kuke so za ku samu. Suka ce su ne ma na farko wajen mallakawa mutane waya cikin sauki. Domin ƙarin bayani za ku iya zuwa shago mai lamba 1 da lamba 2 a Post Office Road gidan Ahmad dan tata kan Kano Titin Beirut. Shagon yana kallon gidan mai na Owando. Za ku iya kiran lambobin waya 0800 300 6731. Hausawa kan ce wai kowa da kiwon da ya karbe shi, makocin mai akuya ya sayi kura. Wani farfesa da ke nazarin gano sashin jikin da ya fi jin zafin harbin ƙudan zuma ya yi gwaji a jikinsa domin cimma wannan sakamako, inda ya shafe tsawon kwanaki 38 ƙudan zuma na ɗirka masa harbi a sassan jikinsa. Wakiliyarmu Amina Hamisu Isa tana da cigaban labarin.
Farfesan mai suna Michael Smith ya gudanar da wani bincike mai ban mamaki inda ya shafe tsawon kwanaki 38 ƙudan zuma na harbin shi domin gano inda harbin ya fi zafi a jikinsa. Professor Michael Smith ya gano cewa harbin ƙudan zuma a kan hanci da leɓen sama ya fi zafi a jikin mutum fiye da sauran sassan jiki, duk da cewa hakan na iya canzawa, amma hakan ya danganta da yanayin jikin mutum. Ganin cewa an gudanar da wannan bincike ne akan mutum ɗaya, haka zalika ba a yi gwajin akan mace ko ɗaya ba.
Lallai fa aikin sa kai yafi bauta ciwo. A nan kuma haɗaɗɗiyar ƙungiyar Amana Farmers and Grain Suppliers Association of Nigeria wato AFGASAN ta shirya wani gagarumin taron ƙarawa juna sani kan harkokin noma da masu samar da kayayyaki. Za a tattauna muhimman batutuwa da za su mai da kai wajen lalubo hanyoyin bunƙasa tattalin arziki, har ma da harkokin shari'a, ta yadda manoma za su san 'yancinsu da doka da sauran 'yan kasuwa ƙarƙashin shugaban ƙungiyar wato Alhaji Abubakar Sadiq Dan Gaske. Za a yi taron ne a ranar Asabar da gaske, ranar 12 ga watan nan da muke ciki, a ɗakin taro na Mambayya da ke Gwammaja da ƙarfe 10 na safe. Manyan baki sun hada da Farfesa Ango Abdullahi da Farfesa Abba Garba Gaya da kuma Farfesa Salisu Dedere, sai kuma Barista Ibrahim Lawan Sani. Sai kun zo. Kan mu daga wasikar mu ta kai to ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Sunusu Jibrin, wanda Allah ya jarrabe shi da lalurar ƙoniya. Iyayensa da 'yan uwa sun dau lokaci suna kulawa da shi a asibitin koyar wani malami ne Kano, amma yanzu an zo gabar da cewa an dakatar da yi masa dressing da sauran kunji-kunji domin kuɗi ya ƙare. Ana buƙatar kuɗi naira 63,170 domin a ci gaba da kulawa da lafiyarsa. Kuɗin da 'yan uwa suka ce babu hali, mahukuntan asibiti kuma suka ce ai sai an biya. Don haka suka mika kokon bara gare ku, ya bayan Allah a taimake su. Sai kuma takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Umar Nuhu, wanda shi kuma Allah ya jarrabe shi da lalura tun daga can jihar Katsina. Mahukuntan asibitin koyarwa na malami ni Kano kuma suka buƙaci naira 150,000 domin ci gaba da kulawa da lafiyarsa. Kuɗin da ya ce ba shi da su, ba shi da dalilin su, dan abin da ya zo da su sun ƙare. Don haka shi ma yake roƙon bayan Allah a Kano ko ma a Katsinan idan za a ji a taimaka a ceci rayuwarsa. Da fatan bayan Allah za a taimaka.
Shahararriyar makarantar Yelwa English Center, makarantar da ta yi fice a wajen koyar da Turanci zalla, sun fara ɗiban sabbin ɗalibai da ke sha'awar koyon Turanci tsantsa tun daga matakin farko zuwa sama. Sun tanadar muku ajin Alhamis da ranar Juma'a tun daga ƙarfe 4 na yamma zuwa ƙarfe 6 na yamma, da kuma ajin Asabar da Lahadi daga ƙarfe 9 na safe zuwa ƙarfe 11. Makarantar Yelwa English Center na nan a unguwar Yelwa da ke kallon gidan marigayi Sheikh Khalifa Isaka Rabiu, Goron Dutse. Domin samun form don yin rajista sai a garzaya Garba Karfe Investment da ke kan titin Kabuga, ko Minilko Supermarket da ke kusa da Dala Division, ko Lasidi Supermarket da ke kallon asibitin Gashi Gwammaja, ko kantin ɗan jimai da ke kasuwar Dubai, ko a buga lambar waya 0816320644, ko 0806912157.
Sanro oban karbuwa, sanro da mungon hali.
Albishirin ku jama'a, muna sake gabatar muku da shahararren maganin sauron nan na wanzan mai inganci. Yana fatattakar sauro nan take, ya kashe shi babu ɓata lokaci. Yana ɗaukan dogon lokaci, yana aiki baya cutarwa. Ga ƙamshi mai gamsarwa, lokacin da kai amfani da maganin sauro na wanzan, za ka yi baccinka babu damuwar sauro. Maganin sauro na wanzan shine ingantaccen maganin sauro, ba a haɗa shi da wani maganin sauran. Wajen kwakushe sauro da sauran kwari maganin sauro na wanzen tuni ya dara sauran yana nan a kasuwannin kasar nan manya da kanana shaguna da supermarket dan karin bayani a kira number waya 08067900087 ko 07073577 domin tunanin maganin sauro yi tunanin maganin sauro na wanzen shine zai gamsar da ku
Albashirin kudalibai maza da mata musamman waɗanda suka kammala karatun secondary ko diploma ko NCE Jamaji Academy dake nan Kano ta bude sabbin ajujuwa domin gabatar da darussa a ranakun Litinin, Talata, Laraba da kuma Alhamis da karfe 9 na safe zuwa 12 na rana tsawon wata 6 ko kuma shekara 1 Ana gabatar da darussa a ajujuwan Jamajin dake kofar Kabuga ba turanci kawai ake koyarwa ba har ma da general knowledge Haka kuma Jamaji Academy ta dawo da karatun dare domin yan kasuwa da ma'aikata a ranakun Alhamis da Juma'a su ma dai a ajujuwan namu dake kofar Kabuga A nazaran ma ana koda turanci da general knowledge Masu sha'awa sai su garzaya ofishin Jamaji Academy dake Tal'udu run about domin siyan form akan kudi ne naira 2000 kacal suna budewa kullun daga karfe 9 na safe zuwa 7 na yamma domin neman karin bayani sai a kira lambar waya kamar haka 08067111391 ko kuma 08053517757 wannan sako ne daga Malam Kabiru Musa Jammaje
Baku shawara kan aikin noma
Kimanda masu iri na mano
Umana alkama masara shinkafa
Kimanda masu iri na mano
Tuman tumatiri kabeji da kankana
Kimanda masu iri na mano
Gero da makaras dawar kuku nema
Kimanda masu iri na mano
Masha Allah gona ta tayi kyau yabanya ta habaka
Malam Nuhu, ada sambatu kuma?
Dole ne nayi sambatu Laure. Nayi dace wajen samun iri mai kyau mai inganci na kamfanin Chimande. Lallai irin Chimande yana da kyau sosai da sosai. Na kuma yi amfani da shawarwarin su wajen gudanar da aikin noma na bana. Manoma ku garzayo Chimande domin samun iri mai kyau mai inganci tare da samun shawarwari na gudanar da aikin noma. Don karin bayani ku neme mu a number 17 kan titin Katsina Road ko ku neme mu a number tarho kamar haka 08036668425
Chimande masu hada hada iri tare da bada shawarwari na aikin noma
kuzo manoma
sai irin Chimande akwai shuka
Dika dika kuma da wannan ne shirin ya zo karshe amma da din dukkanin abokan aiki Yusuf Aladalla Amin Abdu Baka Noma Amina Hamisu Isa da kuma Nusaiba Umar Madaki Abdulrahman Hamisu na Madina ya sarrafa na'ura dan sadan da ku Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu